saboda haka wannan ibada dole ne abu ne ya kamata mutum ya sarrafa ta ubangiji subhanahu wataala saboda ibadat kulluha lillahi azza wajal wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun saboda haka nan yace babun ma jaa fi dhabhi li ghayrillah kenan yana nuna dhabhi ibadat yanke ibadat amma in mutum ya sarrafa ya ma wani ibada wani yanke ba Allah ba kenan ya koma a cikin shirka billahi azza wa jalla shine saboda haka ya kawo aya ta farko yace wa qaulullahi ta'ala qul وبذلك أمرت نعم الله سبحانه وتعالى ينا أمرشد النبي شي يتي يقاما وإنن مشركي واندسكة وإنن قما كنسو سنة ينكامسو كلا دبوبي كنن تقربني لتلك الأصنام وتلك الآلهة التي تعبد من دون الله saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala yana umurce annabi shi yake gaya mishi ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka gaya ma wa'innan mushrikai wanda suke bauta wa'innan gumaka kuma hallau suna musu yanka kenan ka gaya musu ni rayuwata salati kenan sallata wa nusuki kuma yankata wa mahyaya wa mamati duk rayuwata ta ubangiji subhanahu wa ta'ala la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin kenan duk wa'annan ibadodi ko sallah ne ko yanka ne ko rayuwar shi duka gaba daya saboda Allah subhanahu wataala ya halice mu saboda ibada shi kadai kenan sauran abubuwa wannan ashi asha a samu kaza ayi duk wannan abubuwa ne daidai rayuwa ce amma ba saboda shi ba Allah ya halice mu nan a duniya saboda haka kenan Allah subhanahu wataala yana so ya bayyana yana gaya ma manzon shi sallallahu alaihi wasallam ta gaya ma wa'annan mushrikai wanda suke bauta wa'annan gumake da wannan kuma hallau suna musu yanka kenan taqarruban kenan su kusanta da wa'annan gumaken su da wa'annan abubuwa da suke bauta musu kenan ka gaya musu ni ba haka bane ba rayuwata duka gaba daya sallata yanke ta rayuwa ta duka gaba daya lillahi azza wa jalla ibada ta komi da komi saboda Allah kenan wama umiru illa liyabudullaha mukhlisina lahuddin kenan umure ne wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala kenan abici ibada zalla shi kadai subhanahu wa ta'ala kalka azama shi da wani wanda ba ubangiji bane ba subhanahu wa ta'ala nan in mun gani yace salati wa nusuki qul inna salati sallata wa nusuki ya gama tsakanin sallah da yanka to yanzu mutum yace wannan yana ma wannan gumki ko yana ma wani malami ko wani je sallah za a ce to wannan kafiri ne mushriki ne amma wajen yankewa a ba haka bane ba za a gani mutumin ya zo ana tahiya ana tambayeji ai kaza kaza a to wannan fa sai in ka kawo bakin wannan dan akuya ko bakin kaza ko saboda wannan aljinnu sai dole aya ka isme shi wannan abu wannan ba ibada bace ba saboda taqarrub ne wa'annan aljinnu taqarrub ne wannan na wannan abubuwa wanda kake so shaytanu da wa'annan abubuwa kenan wannan shi tare da sallah suke saboda Allah azza jalla ya sa tare da su kenan sallah da yankewa duk wa'annan gaba daya tare suke kenan in ka gani sallah in aka ma wani sallah ba ubangiji ba shirka ne kuma kufur ne to kuma hallau nan ma shi ma haka ne yanke shi ma in ka ma wani yake ba ubangiji ba ba saboda Allah bane ba to ka san wannan shirka ne amma mutane su sani yanke na gaya muku nace akwai yanke ta ibada akwai yanke ta sanama kenan sanama mutum ka yanke ka dama a gidanka wannan mahauta su yanke dama su saida saboda mutane su ji saboda kenan wanda ba fi problem bane ba problem ina ne wanda kake so kai taqarrubi wanda kake so kai taqarrubi kenan in kana so kai taqarrubi kai qurba da shi eh kusan shi aiwa kai kusan shi da sai da na Allah subhanahu wa ta'ala kenan baiwa ai zabe ko ai yake sai da kusan shi da ubangiji subhanahu wa ta'ala nan yana cewa anna zabha li ghayri llahi shirkun akbar la'annahu qaranahu bis salah fa kama anna al musalli man salla li ghayri llahi ashraka fa kadhalika man zabha li ghayri llahi faqad ashraka yace yanke shi shirka babba ne in ka yanke wani ba Allah bane ba shirka ne shirka babba amma shi da sallah tare suke saboda haka in sallah kai ma wani sallah ba ubangiji bane ba shirka ne babba kenan shi ma yanke ma shi ba shirka babba ne in kama wani yake ba ubangiji bane ba yanka yanka ah yanka ahsantu baraka dafiki jazakallahu khairan yanka assalamu alaikum kenan yanka in ka mutun ta yanka ta ibada in ka yanka saboda Allah subhanahu wa ta'ala shine ibada wanda Allah zai maka lada a cikin shi amma in ka yanka saboda kusanta ko kusanci da wani wanda ba ubangiji bane ba to wannan shine shirka ne ko wane ne ko jin ne ko malami ne ko wani ashehu ne ko wani almihin da duk wani abu wanda ka mishi wannan yanka in ba saboda Allah bane ba to shirka ne billahi azza wajalla yawa Allah shi kadai ne wanda ana mishi yanka to anna salatu wa zabhi min a'zam al-ibadat salla da yanka babban ibadodi ne saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya karana tsakanin su salat annabi alaihi salatu wa salam qala awwal ma yuhasab bihi al-'abd yawm al-qiyamah as-salat fa idha saluhat saluhat sa'ir al-a'mal kenan salla saboda muhimmanci yace shine abu na farko wanda Allah zai tambaye ka ranar kiyama to nan kuma yazo ya karanta au ya karrana tsakanin sallah da yanka to kenan tunda wanda ya karanta kenan ne ka san nan akwai wani babban abu tsakanin su kenan in ba abu ne mai muhimmanci ba baiwa a gama shi tare saboda haka ya gama tsakanin sallah da yanka saboda ya nuna ahammiyati wannan yanka yake wujub al-ikhlas lillah fi jami'i al-ibadat ikhlas minin ikhlas tarkaka aiki yawa tarkaka aiki to yace nan yana so ya kwatanta maka tarkaka aiki wannan abu ne mai muhimmanci kuma wajibi ne saboda duk wani aiki in ba saboda Allah bane ba Allah azza wa jalla ba zai amsa ba wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihi al-a'la wa la sawfa yarda kenan duk wata ibada in ba saboda Allah bane ba Allah ba zai amsa ba wa qadimna ila ma amila min amalin faja'alnahu haba'an mansura kenan aiki in ba saboda Allah bane ba ka gama wani tare da Allah to Allah zai barka da shirkinka ratta shi kiyama أن العبادات توقيفية أي متوقفة على أمر الشارع لسبب هكا يتي وبذلك أمرت أمرنيني وجن الله كان هر منزل الله صلى الله عليه وسلم بي أبو سيبايا وانداياسا مؤذني وجن أبنجي دك درجة شي دك مكان شي أنسى منزل الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق منه كما هلو منزل الله عليه صلى الله عليه وسلم amma duk da wannan bai yi abu sai in Allah ya ba shi umurni kenan daga nan ma in mutum yana da hankali ba zai zamna ba ya tunani abu wanda shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da kanshi bai yi wani abari sai in ya samu izini wajen ubangiji to kenan kuma halau nu mu kawai mun isa kenan duk wani abu wanda muke so kawai shikenan muna yi babu wani abu wanda zai sai a ne yaya ba zai yi ba wannan al'amari saboda to kuma Allah subhanahu wataala manzon shi ba bai so sai dai in ya bashi umarni ya bayyana mishi tukuni yayi wannan al'amari ballanta dai mu wanda aka gaya mu bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan ya kamata kan abi sai dai abu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to nan yace wa qawlihi na'am wa qawlihi fasalli li rabbika wanhar san ya karana tsakanin sallah da yanka nan kuma amurri ne wajen ubangiji nabihi sallallahu alaihi wasallam yace fasalli li rabbika wanhar kai sallah da ubangijinka kuma hallauka yanka saboda ubangijinka to nan kuma yace Allah azza wa jalla yana umurni annabi shi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sarkaka sallar da yankashi saboda ubangiji subhanahu wataala shi kadai kenan nan amar umurni ne wajen ubangiji sallah shi kuma halau da yanka kawai babu wani abu sai Allah shi kadai wanda ya kamata a mishi wannan ibada amma kal mutane su tahi su tokala tsakanin zabah nahar ko yanka tsakanin yanka ta walima ko ta abaji da tsakanin yanka wanda shine ibada kun gane kenan duk wata yanka wanda ana ma saboda ibada wancan balarabe wanda yazo yana gaya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na dauka alkawali zai yanka rakumi a can wuri wanda sunan shi buwana nazara an yanhara ibilan buwana fa qala hal kana fihi wasanun min awsan aljahiliyyah tu'bad yace wancan wuri akwai wani gumki cikin gumakan aljahiliyyah suna musu bauta yace a yace hal kana fihi idun min ayad aljahiliyyah akwai idi cikin idodi ko sallori ko na aljahiliya yace yace ai qala la qala awfi bi nadrika fa innahu la wafa'a lin nadri fi ma'siyat al-khaliq yace sayanka rakuminka amma saboda nazir ne nazir alqawli kenan in ka dauka alqawli zaka yake rakumi ko rako ko saniya wuri kaza in wannan wuri babu wani gumci babu wuri wala ibada ta ibadodi na jahiliya ana yi to kai to kenan mafhumul mukhalafa in akwai ibada ko akwai gumci ta ibada na jahiliya kenan kalkai ko ba haka bane saboda abu ne na Allah kenan ya kamata kai ma Allah subhanahu wataala shi kadai amma in zaka yanka dabba na abin shi a gidanka ko a ina ko a ina amma in ka kai shi shi ma wurin ibada ta ibadodi na jahiliya kenan shi ma ya koma cikin shirka yanka ta shirka amma in saboda abin shi ne kuma ka yanka wuri wanda ba wani komi bane ba to wannan ba furbi to yace zabe yanka ibada ce saboda haka ya kamata Allah shi kadai ne za a mishi sarrafa mishi wannan ibada amma wani ba Allah bane ba ko wane ne shirka ne bai kamata ba kuma shirka babba ne saboda haka ya karana tsakanin sallah da yankawa yace azabe yanka shirka babba ne saboda ibada ce kuma duk wata ibada Allah subhanahu wataala shi kadai ne ya kamata a sarrafa mishi ko ba haka bane وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون نعم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا كنن الله شكئني واندزع بشي بوتا تو كما بوتا تلا تلا لي واندبوك قيامه شيخ الإسلام ابن تيمية العبادة lafzin jami abu ne babba kalkashin shi abubuwa da yawa duk wani abu wanda Allah yana so Allah yana yarda da shi in kai saboda Allah ibadati kada lada in kai saboda wani ba Allah bane ba shirka ce kuma ka san shirka Allah subhanahu wataala ya hana kuma bal yace duk wanda ya shirka da ubangiji kawai dan wuta ne wa man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lilzalimin min ansar saboda haka kenan duk wata ibada ko sallah ce ko yanka ko duk wata ibada sai Allah subhanahu wataala shine ya cancanta a mishi wannan bauta. To so wannan ba problem wannan nazar ne nazar kenan kama Allah alkawali yeah ha adawan su adawan su ne shi ko adawan na'am shine nazar ko adawan shine kenan alkawali ne kama Allah in ya maida ka lahiya sai in ka yanka rakumi ko dabba masara ko dan akuya ko kaza ko dai almin dai kana so kai qurba da wani abu yawa wannan nazar ne shi ma ibada ce nazar shi ma ibada ce amma sun ce irin wannan nazar qala shay'un yakhrijuhu Allahu min al-bakhil abu ne wanda Allah ya fara fudda wajen mai rawa ko mai ruwa ko marawi a'a kai Allah ba zaka miki ba wani abu ce dai bayan ya hudda ka da gudun yau kenan shine akwai wata magana wanda mutane wajen Kista wanda suke fadi wani ya shiga cikin wani koruma kuma ga ruwa yana wannan ha ha yana tahiya Allah Allah in ka hudda ni zan baka rakumi kawai ya tarda wani reshi da ice bakin koruma haka kawai ya kama bayan wanda ya zama ya huta ya ce kai Allah kai ma sai an baka wani abu cikin kawai kawai kakara wannan reshi ya yi kuma hannu ya ce Allah zan baka kaza kaza ha ya ce to irin wannan amari Allah ba sai in ka rabbata mishi ba in sharadi kenan in ka zile kaza zan maka kaza in ka to shi Allah wanda yake arzuta maka ya maka wani sharadi yana baka bala adadi ko wa ta'uddu ni'mat Allah la tuhsuha ni mu'min Allah ga ci bartakatak muna amfani da ido ne ji ne bile ne lahiya abin komai bisul arzi amma kai in bacca ba zaka ma ba Allah abu sai in ya maka ya hudda ka daga wani matsala kamar yanzu ilim yace to in na samu bak wannan shekara fa sai in nayi walima da dan akuya to ni mu wanda kake ciki kamar mana ba sai ka hudi ba kamar in ka samu kama abu shukran lillahi azza wajal ko Allah ya baka wannan kokari ka saya mota ka ce to shukran lillahi azza wajalla godiya za ka yanka wannan abu yawa kenan ya kamata ko an maka muku yara kawai amma Allah godiya kenan ka miki ka yanka miki wannan dabba ko ka hudda wani abu to qala anna as-salatu waz-dhabhi min a'zami al-madahir al-ibada amma shi ma yana cikin shukuru na ni'momi na ubangiji subhanahu wataala saboda mutumin Allah ya taimake ka ka shiga cikin addinin musulunci shi ma babban ne'ima ce ya taimake ka ka yi sallah shi ma babban ne'ima ce ya taimake ka ka samu wannan dabba ko wannan wanda kai qurba lillahi azza wa jalla da shi shi ma babban ne'ima ce kenan yanka da sallah dukkan wannan ni'imomi ne ya kamata mutum ya gode ma Allah a cikin waɗannan ni'imomi. To kenan tukun ka gode ma Allah ka meda wata abu daban kenan shirka billahi subhanahu wa ta'ala. Wannan musiba ce. Ko ba haka bane ba? To qala an Aliyu sallam na'am nan kuma an Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu qala haddathani rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi arba' kalimat abubuwa uku yace abubuwa hudu yace la'anallahu man dhabaha li ghayrillah la'anallahu la'an shine eh sinwa shine at-tardu min rahmatillah azza wa jalla sinwa la'anallahu man dhabaha li ghayrillah muka ce al-asl wajen dhabhi godiya ne mutum yana gode ma Allah saboda zaba ni'ma ce cikin ni'imomin Ubangiji. To kuma ibada ce. Kenan wannan ibada in ka sarrafa wannan ibada wani ba Ubangiji bane ba kenan ya koma cikin sinewan Allah. Ko yawwa kenan Allah zai hudda ka daga cikin ar-rahmatshi kenan Allah ya kore ka a cikin rahmatshi. To kuma rahman Ubangiji in mutum Allah ya kore shi daga rahmatshi menene kenan? Huta ne kenan. Kenan yayi babban hasara kenan. Saboda haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yayi yanka ba saboda Allah bane ba to yana cikin sinewan Allah kenan. Allah ya kore shi daga rahmatshi. Qala wa la'ana Allahu man la'ana walidayhi kuma Allah ya sina wanda yayi la'anci waye. Ya kenan uwaye ka san wasu zai ce to yaya mutum ya sine uwaye shi ko ya la'anci uwaye shi. Yace kenan kai ka sine uwayen wani shi kuma halar su da uwayenka kenan da karshe kai ne ka sina ka zage uwayenka zage da sine duka dai ne ko kenan kai ne ka zage uwayenka. Saboda haka shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya sine uwayen shi ya shiga cikin la'anar Ubangiji subhanahu wataala. Qala wa la'ana Allahu man awa muhdithan المحدث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. كنن أبو ياكر كلا سابون أبو أتكين الديني ياكاو ياسا أتكين الديني كما شيني يكي كلا شيني يكي كياي شيني يكي كياي ونن الأمري ونن سابون أبو وندا أكسا أتكين الديني. سبودا الديني الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الإمام مالك فما لم يكن يوم إذن دين فلم يكن اليوم الدين. أبو أن رانا وأن الله سبحانه وتعالى يهدي وأن مغنى إن با الدين بني بوانت رانا يتي يو دي كما تبا يقوم الدين يا زماء الدين كنان منيني karshenta wannan al'amari ba addini bane ba kenan. Addini shine qala Allahu qala rasuluhu qala sahabatu shine wannan addini ko. Amma abu wanda ana kirkira an ji a cikin mahalki ko balan wani yace kaza ko a ko mun tarza uwayen mu suna yin kaza a duk wannan ba addini bane ba. Addini shine abu wanda Allah azza wa jalla ya sarfe shi cikin littafin shi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko khulafa ar-rashidin. Amma in abu ya huce wa'innan amari na addini to ka nema wanda zaka to qala wa la'ana allahu man awa muhdithan wa la'ana allahu man ghayyara manar al-ard manar al-ard ala mumi ta kasa iya ka to kuma wannan za a tarda da yawa a cikin kawaika masu gonakai zaka tarda wannan shekara ya zo ya sa ya gusa ya wannan shekara ya gusa kadan musamman in baka tafi da yawa a wajen gonaka kullun ana gusa da kace za ka ni kawai an ci gona rabinta ko wannan to kuma wannan wanda yake wa'annan abubuwa ya manci Allah subhanahu wa ta'ala yana gani shi kuma ya mance ratta shi kiyama sai an limka mishi wa'annan arade na sama wannan duka gaba daya a daura mishi wanda musiba ce ko yawa yanzu ya je a cika baka tono guda ta kasa ka dauka ya ballantare a gama duk wanda ka yake shi ka a dauka shi a bisa wannan abubuwa ne wallahi ba na wasa bane amma wallahi wannan abu gaskiya fi ta billahi saboda me saboda duniya abu kadan wanda zan kara gine ne suka samu eh shetan ne kawai yo yanzu ka kara ko meter biyar ko goma to me zai maka tiya nawa zaka samu a ciki eh kuma da karshe kashi kuma hallau da karshe ka kai wannan shikenan kuma hallau ka jira kan da zahira hayata duniya wannan duk wani rayuwar ka da duniya komin dadi wanda kake ji billahi allazi zai zo ranar wanda zaka mace kwata kwata ka ji wata dadi a cikin duniya saboda wannan cikin hadisi wanda manzon sallallahu alaihi wasallam yace yuta bi an'ami ahli dunya min ahli an-nar qala fa yughmazu fi an-nar ghamsan thumma yukhraj minhu fa yuqalu lahu hal ra'aytu min na'imin qad yace za ka wo mutum wanda babu wanda yake jin dadi a duniya amma shi dan wuta ne za ka kawo shi ratta shi kiyama a nasa shi a cikin wuta kawai kawai natsuwa a hudda shi eh a soma shi a cikin wuta a hudda shi kuma a tambaye shi yace ka taba yi daji a rayuwarka a duniya yace wallahi ban taba ji ba saboda wannan dukka ya manta dukka wannan abubuwa na baya wanda yayi daji wanda yaji dukka ya manta saboda haka kenan bai kamata ba mutum yazo saboda duniya yazo yana kara kullun iyaka kuma hallau a gidaje ma akwai a tarika musamman in kai makara baka gina baka ranka da wuri makwabta wannan ya kara kadan wannan ya kara kadan da karshe eh ana masa da karshe zai sarda mutumin karin shi kawai rabin shi an ci wannan makwabta ya dauka wannan wannan makwabta da saboda duniya ne kawai da karshe zaka mutu kowa kowa zai mutu ya bar gado amma duk da wannan ka mutu lehi wannan tare da kai har ratta shi kiyama me shi wallahi zai amsa ranal wanda babu tare babu gona babu kudi wanda za a ce za a baida shi sai lada saboda atadruna man al-muflis قال المفلس من أمتي من لا درهم له ولا متاع قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد كتم هذا وقذف هذا وسفك دم هذا قال فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا فنيت حسناته أخذ بسيئاته ثم طرح عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله كنت وانين masiyaci su sun ce to muke fita ga wajen mu wanda bai da dukiya wa bai da kayan dukiya da duniya a wannan wanda mutane suna yace in yace masiyata wajen al'ummata mutum ne ya zo ratta shi kiyama gashi komi da komi yana da ga sallah ga zakka ga ibadoji amma ya zo da lehika da yawa ya zo ya zage wannan ya ci dukiyan wannan ya zalunce wannan duk da yace wa'annan abubuwa yace za a dauka a cikin ladan shi abubuwa na alheri wanda yayi salloli da ibada da wane ne wanda yayi yace za a ba wa'annan wanda ya zalunce su, ya zage su, ya dauka haƙƙin su, ya yi musu kaza, yace za a dauka cikin ladan shi ya ba su. In ya kare ladan shi, za a dauka kuma halar zulubin su, kuma halar adaura da shi, da ƙarshen ta a kai shi wuta, wala iyaz billah. To, saboda haka nan akwai abu wanda ya kamata mutane su kula sosai, wannan musamman ƴan ƙauyuka, kuma hallau musamman ƴan birni, saboda birni da ƙauye ne, amma a ƙauye ya huce na gona ba? Na birni a kare. Gona ƙauyuka ƴan ƙauye shi ne gona, a birni kuma kare. Wallahi ya kamata mutane su kula, su kiyaye, su san wannan amarin Allah ne bai kamata ba. To, wa an tarifin shahadin? لا يجاوزه أحد فخلوا سبيله الله أكبر. نعم نعم يتي وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. ذباب قدا سبب قدا مسد ياتي قوتا مسد ياتي قوتا الجنة سبب قدا قدا كأي. تو sahaba manzon Allah sallam suka tambaya cince to qalu wa kaifa zalika ya rasulullah ya saboda guda muta guda ya shiga wuta guda ya shiga aljanna qala yace marra rajulani ala qaumin lahum sanamun la yajidu ahad hatta yuqarrib lahu sa'a yace mutum biyu suna cikin tahiya amma sun tarda wasu suna da gumki babu wani wanda zai ya huce wannan gumki sai in ya kusanta wannan go zai ya yanka mishi jini kala an gaya ma wani yake karrif shay'an kala yake banda komi wanda zan yanke mishi wannan gumki yake karrif wani zubaba yake kusanta ko ka yanka ko guda ya dauka kuda ya yanka shikenan aka bar shi kenan yayi nan yayi kusantar da wannan gumki da wannan ibada wanda yayi zabe kenan ko qurba yanka yayi kada wannan kuda saboda shi kenan yanzu in mutum yana da hankali zai gane yanka ba dole ba sai in ka kawo wani babban abu yanka ko guda wanda ana gani ba komai bane ba kenan ko shine ka yanka to ka shiga cikin wannan shirka billahi subhanahu wataala kenan ya shiga wuta saboda ya zuba jinin guda ya yanka guda to qalu wa qalu al-akhar wancan abokin shi wanda abokin ta shi yace qarrib قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله. يتي ني ba zan yanka ba komi in ba saboda Allah bane babban da yanka komi. To qala fa darbu unku haka yake wuyashi kenan an kace shi kenan ko qala fa dakhala aljanna. To yanzu kamar wani zai ce to yaya wannan mutum na fari wanda yake qarrib yace ka kusanta da wannan shi yace bayyana yace qarriba la zubaba yaya ba zai ce ba shi mukrahu ne na'am illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun amma shi bai hana bai ce ba a'a an mashi da karfi a'a na farko ma da aka ce qarrib yace ma indi ma qarrib bai ce ba a'a ban dai yana yi da niyya kenan wanda aka yace qarriba la zubaba ala tun ya dauka yayi mishi kurma kenan tawaiyatan yayi wannan amma al ikrahu kenan an saka tilas sai in kai in baka yi ba kenan akwai sanin ukuba wanda yana jiran ka shi kan anuna miki wata ukuba wata wannan kawai shi kenan kawai ya meka wuya shi kenan yayi wannan saboda haka kenan shi ya shiga saboda yana da yayi niyya wannan ibada kenan qarraba azbab li as-sanam. To kenan yanzu yanke ko yanka ibada ce in kama wani ba Allah bane ba shirka ne kuma yanka kala biyu ne akwai yanka ta ibada akwai yanka ta nama yanka ta nama amma har yanka ta nama sai saboda Allah ko saboda akwai wasu wanda suka cewa wata kasa mawuci in yana so kuma musulmi ne ma in yana so yanka yace bai tukunya ce bismillah wallahu akbar ko yana cewa wannan kudi shi da riba shi suka cewa in baka yi ba da zaka fadi in ba zaka samu kudin da ba wanda kake ye kudin ka da riba yawa da riba wajen gaggawa wannan lashaka da hu shirkun ne billahi azza wajal bai kamata ba in mutum ya ji aka yi wannan magana ma bai kamata ba ka ci wannan nama bai kamata ba ka ci wannan nama duk da wannan nama ta shi ne ba na ibada ba ce ba amma ya kamata hal wajen yankewa ma dole sai in ka nuna wannan zikrullahi azza wa jalla fa salli li rabbika wanhar annahar la budda lillahi azza wa jalla saboda haka Allah azza wa jalla fi الأضحية قال لن ينال الله دماؤها ولا لحومها ولكن يناله التقوى منكم كان سبدا تقوى نسيني الله سبحانه وتعالى با سبدا وانا كايان وانا راغو دا وانا كبدا ناما دا وانا غاء ناما سيدا كارجي كوني زكوش أما الله عز وجل يناسو وانا إبادة كي إن كان دا إيماني أزوجيك دولي زكي وانا إيماني سبدا الله سبحانه وتعالى سبدا هكا bai kamata ba wajen layya kana hira a cikin wannan shekara ha na sai rago na jikka 200 har 250 wasu har 600 kana nan kana alfahari kana magana a cikin jama'a ni na yanka rago 5 ko 6 a ni ma fa har marake na jin to wannan saboda me ka yanka yanka saboda Allah ko saboda kai fahari da shi a cikin jama'a in saboda Allah ne to shikenan ayi shiru komin wannan wanda kai kenan ya nam yo shi abu ne kayan ka badda kudi da yawa wanda zaka yi kuma da karshe ka zo kawai da magana guda kawai ka warware duka wannan abu ya kamar mutum kai babban gona masha Allah ka kace kudi da yawa kawai ka kawo tukun kamishi fisa ta taki kamishi fugita wanda yana kashe cewa yau kenan duka gaba daya ya tayi haba'an masura yo